A tarayyar Najeriya kuwa ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa na Premier League na shekara 2016 zuwa 2017. Ɗan wasan tsakiya na gefe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wikis Wales Muhammad Idris guda ya yaba wa sabon mai horar da ƙungiyar sa a bana Muhammad Baba Ganaru bisa ƙoƙarin da yake yi na ganin ƙungiyar ta ci gaba. Idris guda ya ce yana da ƙwarin gwiwar ƙungiyar ta Wikis Wales za ta taka rawan gani fiye da shekarun baya a ƙarƙashin jagorancin Baba Ganaru. Ɗan wasan ya kuma ƙara da cewa a wannan karon zai ƙara azama wajen jefa ƙwallaye a raga a wasan Premier da ƙungiyar za ta ke a bana da kuma wasan da ƙungiyar ta Wikis za ta wakilci ƙasar Najeriya a gasar cin kofin zakarun ƙasashen Afirka wato Cup Confederation Cup na shekara 2017. Inda a ranar 12 ga wata ƙungiyar ta Wikis Wales za ta yi tattaki zuwa ƙasar Sierra Leone don fafatawa a wasan cup. Muhammad guda ya jefa ƙwallonsa na farko a wannan kakan wasan a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wikis ta yi tsakaninsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spain kuwa a Abuja a cikin minti 75 da fara wasan, inda Wikis ta samu nasarar doke Spain kuma da ci 3-1 a mako na hudu na kakar wasan Premier na bana. Wikis Wales a yanzu haka tana mataki na 8 ne a gasar Premier na bana. Idris guda ya yi kira ga takwarorinsa 'yan wasan Wikis Wales da su ba da goyon baya wannan sabon coach ɗin domin ciyar da ƙungiyar gaba. Huta lafiya.